yayin da rundunar sojan Najeriya sama ta fidda bulletin ruwa na cewa jirgin saman sojan da ya bace tun ranar Laraba mai yiwuwa ya samu hatsari a yayin da yake gudanar da ayyukansa. Jirgin sojan saman din yana dauke ne da jami'an sojojin guda biyu wanda dukkaninsu direbobin jirgi ne, wanda da Flight Lieutenant John Abolarinwa da Flight Lieutenant Abeko Chapele, wanda aka ce sun bace ba san inda suke ba. Yan awanni dai da fidda wannan sanarwa, sai mayakan Boko Haram suka fidda wani bidiyo mai tsawon minti 7 da rabi wanda ke nuni da cewa su suka kado wannan jirgin saman, har ma suka nuna yadda jirgin ke ci da wuta.
Kamar yadda kuke gani dai, wannan shi ne direban jirgin wanda kuka tura shi zuwa cikin da bayan Allah. Ga abin da Allah ya yi daga sama ya faɗo. Wannan in ba ku tura ba, gaba ɗaya zai zama makoman su, wannan shi ne insha Allah. Nuqsimu billadhi
bara albaraya. Wannan sanarwa dai da mayakan Boko Haram ne suka fidda ta hanyoyin da suka saba aiki sako, na nuni da cewa wannan hari na jirgin sama irin wannan ban al'amari ne, ganin cewa wannan babban jirgin yaki ne da ake kira Alpha Jet, kuma na ɗaya daga cikin jirage da ake ji da su a wannan yanki. Yanzu al'umma sun baje kunne su ji nasarar da gwamnatin tarayyar da ta fitar na batun da mayakan Boko Haram ne suka fidda na cewa su ga kado wannan jirgi, har ma da nuna hoton bidiyo. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.